We had a date, and the date is April 19th, 2017. And it will not shift by God's grace.
Ministan zirga zirgan jiragen na Najeriya Hadi Sirika kenan ta batun bude filin sokar jiragen sama na Abuja nan da zukuye zuwa gobe 19 ga watan nan na Afrilu amma cikin ikon Allah sa 24 gabanin hakan jirgin Ethiopia ya soka filin da ya alamta bude filin jirgin.
And then also the camber for the design for it to drain out rains had been improved upon. The runway would not be retaining water as
yanzu dai in ji sirika an yi gyare-gyaren da suka dace kuma titin tashi da saukar jirage ba zai rika adana ruwan sama ba cikin ramuka kamar yadda ake samu a baya. Jami'ai da na bangarori daban-daban da ada suka koma Kaduna an ba su umarnin dawowa don bude ofisoshinsu na Abuja wanda ma suka fara hakan tun Litinin 17 ga wata. Na samu kwamandan runduna na sha da fatocin miyagun kwayoyi na filin jirgin na Abuja Hamisu Lawan ya kama hanyar filin jirgin don kama aiki gadan-gadan.
Eh to yanzu kaga ni ka ga me yanzu nan nake da Abuja da Kaduna already akwai ne yara na on ground ni na jira tukunna I have to sign up kafin but amma insha Allah in the next 1 hour I will be in the airport.
Eh Hamisu dama abinda muke faɗa shin yanzu za ku kauro daga Kaduna ku dawo Abuja kenan?
Eh zamu hai yadda tsarin aikin ya nuna shine tsarin tarin meja na gwamnati. So sai dai kuma nan gaba da kilin wani dalili ya sa su international flight din sun ga alamun cewa za su shiga da operation wanda yake a can a Kaduna ya fitun da kusan duk akwai dai wasu facilities da ya kamata. Ina ganin za su iya yi to wannan kuma a kodayaushe an kan ba ma muka dai ba. Other stakeholders kamar migration customs sauransu za a yi deployment kuwa. Amma yanzu kusan international operations za a ce for now zai zama suspended a Kaduna.
Wannan jirgi na Ethiopia da ya fara sauka akwai jami'an ku wanda za su tantance duk fasinjoji da su ke
zuwa? A jirgin Saudiya ba dai ko jirgin Ethiopia ko?
Eh Ethiopia eh.
A ga mai closing muka yi permanently bai kuma already an riga an yi issue notice din a kamar 3 days back cewa 17 ga wata office din gona suka take cikin airport da masu wata da harkin maintenance building cewa su bude office su ranar 17 ga wata. So already muna ga officers din da ke ci a yau
an ware naira biliyan 5 da miliyan 800 don wannan aikin gyara da gwamnatin ke cewa zai zama silanan gaba ma a miƙa wa 'yan kasuwa filin. Nasura da Malika, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.